الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar talata uku ga watan Zulqa'ada shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 8 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata na'am ya riga ne na'am
kamar yanzu dabba haka ta miƙe tana dan kamar irin da shike fitar da haka yanzu ana yin yanka a cikin
wai dabba idan tana fitar rai idan an yanka na halatta a ciki baya halatta inde an tabbata kafin a yanka ta tana da rai aka yanka to wannan ya halatta ce dalilin da ke halatta haka shine nassin Qur'ani kamar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratul maida hurrimat alaykumul maytatu waddam walahmul khinziri wama uhilla li ghayrillahi والمنخنفة والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكد الصبر إلا ما ذكيت وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق الآية وبنجي تعالى كفدا حرمت عليكم الميتة وسندتي وأنهرم تامكم موشي إذا أكتي الميتة shine ma mata hatfa an fihi minar dawa duk abin da ya mutu an gane ko ba tare da an yanka shi yanka na shari'a ko ka ce ma mata min gairi zakatin shar'iyya duk abin da ya mutu ba tare da yanka na shari'a to wannan sunan shi musu baya halatta a ci sai ya ce wadda mu an haramta muku jini wani jini ne aka haramta shine jini wanda yake mabi wuka in an yanka dabba jinin da yake zuba ko kuma dabba da ranta a tilla ta jini ya fito to wani jini haramu ne jinin da zaka iya togewa daga cikin wannan wanda shi ya halatta wato shine saifa wato da koda ko kuma mu ce da hanta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa uhillat lana maytatani wa daman fa amma maytatan fa al-jarad wal hud wa amma ad-daman fa al-dihan wal kabid manzon Allah yace an halitta mana mushi biyu kuma an halitta mana jini biyu kusan da cewa mushi biyu wanda aka halitta mana wato shi tace fara wato da kifi idan ka sami kifi a mace wannan halaka ne kace ba ma kifi ɗaya kadai ba dukkan dabbar da take rayuwa a cikin ruwa idan ka samu mushekinta ya halatta kace kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka masa tambaya dangane da ruwan teku shin ana iya yin tsarki da shi manzon Allah sai ya ce huwa fahuru ma'uhu alhillu maitatu to shine yace fa ammal maitatani fal jaradu wal hu kusan da cewa musai biyu wanda aka halitta mana wato fara da kifi sai yace wa ammad daman kusan da cewa jini biyu wanda ya halatta fatihad wal kabi manzo Allah yace saifa da hanta shine ubangiji ta'ala yace wadda an haramta muku jini sai yace wal hamul khinzir haka nan naman alade an gane ko wani yakan iya cewa to kenan kitsan shi yana iya halatta tunda an ce wadda alade da duk abin da yake wanda yake tattare da shi gaba daya najasa ne haramun ne baya halatta a ci an gane ko nan Allah ya ambaci nama saboda galibi shine abin da ake amfani da shi amma da kitsan sa da naman da kashin da fatar da komai haramun ne sai yace wa ma uhilla li ghayrillahi da abin da aka kururuta a wajen yankansa ga wani Allah duk abin da aka yanka ba da sunan Allah ba haramun ne a ci sannan ubangiji ta'ala sai yace wal munakhanikatu an haramta muku dabba wadda aka makure ta kamar misali wadda za a sanya igiya a shake ta ko a sanya wani kabul a shake ta har ta mutu wannan ita ma musai ce haramun ne shine yace wal munakhanika da dabbar da aka makure ta har ta mutu shi ta ma wannan haramun ce sai yace wal mawqufatu da dabbar da aka mangare ta da wani abu sanda ko abin da yake kama da ita duk dabbar da aka mangare ta da wani abu ta mutu ita ma wannan haramun ne najasa ce baya halatta a ci yana daga cikin al mawqufa mu dabbar da mota take kada an gane ko wani abu ya zo ya kade ta ta fadi ta mutu wannan haramun ne sai yace wal mutaraddiya da dabbar da ta gangaro daga wuri madaukaki ta fado ta mutu sawa'an daga kan dutse ta fado ko daga kan menene shine ake kira da al mutaraddiya domin an ciro sa ne daga attaraddi attaraddi gangarowa daga sama zuwa kasa sannan sai yace wan nadiha da dabbar da aka soke ta amma al'uwar ta dabba ta soke ta da kaho ta mutu ko kuma aka soke ta da wani abu har ta mutu ita ma wannan haramun ce sannan sai yace wa ma akala sabu da dabbar da wato namun daji suka ci kamar misali wanda kirkeci yawa gure ta ya fuzgi wani bangare na jikinta ta fadi ta mutu ko dabbar da karnuka suke kashewa da sauransu sai ubangiji ta'ala yi istisna sai ce illa ma zakkaitum sai dai abinda kuka yanka kenan kaga da al-munakhanika da al-mawquza da al-mutaraddiya da an-nadiha da akilatu sabu gaba ɗayan su in dai ka tarda su suna da rai ba su yi da mutuwa ba ka yanka to wannan ya halatta a ci shine ubangiji ta'ala ya ce illa ma zakkaitum sai dai dabbar da kuka tarda tana rayi kuka yanka ta kafin ta yi da mutuwa wannan halaka ne kamar misali dabba ce mota ta kada ko babur kafin ta mutu aka yanka to wannan halaka ne a ci amma bayan ta mutu ko an yanka baya halatta a ci dole sai an same ta tana da tabbacin rayuwa ba ta yi da mutuwa ba tana lumfasawa tana halbe-halbe idan aka yanka to wannan ya halatta a ci amma ba ta motsi ba ta lumfasawa to wannan ko an yanka baya halatta a ci sannan Allah sai ya dafi wa ma zubiha alal nusubi wato da abinda aka yanka ma gumaka ma'ana abinda ake yanka domin kusaci ga gunki wannan shi ma baya halatta a ci a takaice kenan abinda muke so mu gane kenan a samu dai dabba tana da tabbacin rayuwa kafin ta yi da mutuwa in an yanka yanka na shari'a wannan ya halatta a ci amma in ba ta halbawa ba ta lumfasawa to ko an yanka baya halatta a ci shine alamar malamai suka ce in an yanka ta ringa halbawa kuma jini ya kwarara to wannan ya halatta a ci amma da aka yanka ma sai zuwa jimawa can wannan jini ya zo ko motsa kafa ba ta yi ko a ce ta motsa wutsiya wannan duka baya halatta a ci domin kafin a yanka ma ta riga ta mutu. To wuraren daukan harami maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya kayyade su ne ake kiransu al-mawaqit wadannan al-mawaqit kuwa sun kasu kashi biyu akwai al-mawaqitus zamaniya akwai al-mawaqitul makaniya al-mawaqitus zamaniya lokacin waɗanda suke kayyadaddu na zamani domin yin haji ko umra abu ne wanda Allah ya kayyade a cikin Al-Qur'ani kamar yadda Allah yake faɗa al-hajju ashhurun ma'lumat ubangiji ta'ala yace ita haji watanni ne waɗanda suke sananne dan haka sai ka koma cikin sunna zaka gane wasu watanni ne watannin haji domin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ke fassara Al-Qur'ani dan haka idan kana son ka kure shaydani anan me da awar ya wadatu da Al-Qur'ani baya bukatar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada maka wasu watanni ne ake nihi anan in ya ce ma shahru wannan watan Zulhijja sai ka ce to ai Allah ce ya ashhurun ma'luma Al-Hajju ashhurun ma'lumat lafazin ashhur kwa jami'i ne na shahar kenan ba ɗaya ba ake nihi watanni ake nihi idan haka sai ka koma cikin sunna sunna ita ta bayyana wasu watanni ne watannin haji watannin haji shine Shawwal watan da ya wuce da Zulqa'ada watan da muke ciki a yanzu sannan da Zulhijja waɗannan su ne al-mawaqitu zamaniya wanda baya inganta mutum ya zo da wani aiki daga cikin ayyuka na haji sai a cikin wannan ɗaya daga cikin waɗannan watannin nan guda uku misali aka ce yau watan Shawwal ya kama tun a yau kana iya ɗaukan harami da haji in kirani zaka yi da zaran ka zo maka kayi da waful kudu zaka ci gaba da zama a cikin haraminka ba zaka sauke ba sai ran goma ga wata bayan an yi jifa na farko haka nan in ifradi zaka yi zaka ci gaba da zama a cikin haraminka bayan kayi da waful kudu sai ran goma ga wata bayan an yi jifa na farko zaka sauke zaka kunce harami an gane ko amma ita umra a dukkan kwanukan shekara duran da Allah ya baka dama to kakan iya zuwa kaje kai umra domin zamani na yin umra shine jami'u ayyamis sana gaba ɗayan kwanukan shekara illa kasancewar malamai sun karhanta mutumin da yake cikin aikin haji wato ya zo da umra sai ya gama aikin hajinsa ya bari ya gama aikin haji sannan ya zo da umra amma yana cikin aikin haji to wannan an karhanta ya zo da umra kamar ayyamul mina su ne 11 12 13 to a cikin waɗannan kwanuka duk wanda yake cikin aikin haji an karhanta masa yin umra sai ya gama hajjinsa amma wanda baya cikin aikin haji ko a cikin waɗannan kwanuka na mina ko a rana Arafa yakan iya zuwa ya je yi umra sannan su al-mawaqitul makaniya su ne wasu wurare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ya iyakance duk menihin zuwa makka domin haji ko umra baya halatta ya ketare wannan mahalli ba tare ya dau harami ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zana su guda hudu ne farko akwai Zulhudaifa shine mikati na mutanen Madina wanda kuma ya fi kowane mikati nisa tsakanin shi da masallacin harami domin tafiya ce ta kilomita 450 daga Makka zuwa Madina kenan kamar da magaran zuwa Kwanni sannan mikaci na biyu akwai wato Al-Juhufa aljuhufa shine miƙatin mutanen Sham da mutanen Masar sai ka hada da mutanen Afirka ta yamma kamar Niger da Nigeria da Togo da Ghana da Benin da Chad da sauransu. Sannan na uku akwai Yalamlam. Yalamlam shine miƙatin mutanen Yaman. Na hudu akwai Karnus Fa'ali ko kuma ka kiraye shi Karnul Manazil. Karnul Manazil shine miƙati na mutanen Najd. Najd wani yanki ne wanda bangaren yana cikin Saudiya, wani yankin yana cikin Iraki, wani yankin yana cikin Yaman. An gane ko? Domin in aka ce Najd wuri wanda yake tudu, to akwai garuruwa waɗanda suke nan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke ya iyakance musu cewa Karnul Manazil shine miƙatin su, baya halatta su ketara in dai za su je Makka domin haji ko umra, dole anan za su dauka rayi. Sannan akwai na cikon biyar wanda Umar Allah ya kara masa yadda ya kayyade ma mutanen Iraki lokacin da suka kawo kukan cewa miƙati ya bauɗe, idan sun fito daga ƙasarsu ta Iraki za su zo Makka ya bauɗe da yawa. Umar sai ya kayyade musu wurin da ake kiran shi Zatul Iraq. Don haka waɗannan su ne ake kiransu al-mawaqitul makaniya. To don haka shi al-juhufa miƙatin mutanen Sham da mutanen Masar ruwa ya cinye shi, yana cikin ruwan Madiya kenan. Don haka kenan mutanen da suke tafiya daga Sham ko daga Masar ko kuma daga misali nan Afirka ta yamma kamar Niger da Nigeria da sauransu kenan, a nan in dai mutum ba Madina zai wuce ba, in kai tsaye Makka zai wuce, to a nan lokacin da za a shiga jirgi ya yi wanka ya dau haraminsa. In an zo daidai miƙati domin ana sanarwa da yare biyu kamar yadda na sani, Ingilishi da kuma Larabci, akan sanar da jama'a cewa an zo miƙati. Kenan in an zo a lokacin nan mutum sai ya yi niyya ta umra ko kuma ta haji, ko kuma mutum ya bari in an sauka Judda sai ya shiga mota sai ya dawo wani wuri da ake kiran shi Rabi, wannan wuri yana dabarantar Juhufa. Kenan sai mutum ya je can ya yi wanka ya ɗauko haraminsa sannan ya wuce Makka. Ko kuma bayan an sauka Judda, a Judda mutum yana iya ɗaukan harami sai ya isa Makka, amma ya tabbatar da cewa akwai fidiya a kansa domin ya ƙetare miƙati ba tare da ya ɗau harami ba, domin ɗaukan harami daga miƙati wannan wajibi ne. Shi ko duk mutumin da ya bar wajibi daga cikin wajibatul hajj, to ya tabbatar da cewa akwai fidiya a kansa, in ma ya yanka rago ko ya yi azumi uku ko kuma ya ciyar da miskini shida. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen gabar da malam ke faɗa, wa amma al-kuffaru fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atu fala hisaba lahum walakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa fayakifuna 'alayha wa yuqarruna biha wa yukhzawna biha ko kuma wa yuqarruna biha wa yujzawna biha ko kuma wa yukhzawna biha. Wanda bayani da ya gabata malam ya mana bayani takaitacce akan abin da ya shafi wani al'amari wanda yake mai girma, wanda kuma yin imani da shi ya zama wajibi domin rukuni ne daga cikin rukunai, wato wannan rukuni ne daga cikin rukunan imani guda shida. Yin imani da yini na ƙarshe shine yinin alkiyama, wanda wannan alkiyama ita ce ake kiranta alkiyamatul kubra, babbar alkiyama, domin alkiyama kala biyu ce, akwai alkiyamatul sugra sannan akwai alkiyamatul kubra. Akwai karamar kiyama akwai babbar kiyama. Mecece karamar kiyama? Duk wanda ya mutu faqad qamat kiyamatuhu, tabbas kiyama shi ta tabbata, domin duk bawan da Allah ya masa rasuwa aka kai shi aka binne shi to daga wannan lokaci zai fara gane sakamakon sa menene zai biyo baya, kamar yanda muke fada la al-khamis mai kyau tun daga larabar ta ake ganewa. Manzon Allah ya fada kabari farkon masauki ne daga cikin masaukai na lahira, in ma ya zama dausayi daga cikin dausayi na aljanna ko ya zama turami daga cikin ramuka na wuta. To ita wannan alkiyama busa ɗe takce za a yi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, fa inna ma hiya zajratun wahida fa idza hum bisahira, tsawa ɗe takce za a yi, ma'ana busa ce mala'ika zai yi a cikin ƙaho kamar yadda Allah ya bashi izini. Idan ya yi wannan busa, duk rayukan da suka mutu tun daga farkon duniya har izuwa kiyama gaba ɗaya take yanki za su tashi su tsaya, suna masu kaskanta kai ga Ubangijin da ya halicci halittu, kamar yadda ya ce yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. To ita wannan alkiyama hanyoyi sun wuce a lissafa salo daban-daban Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bi a cikin alkur'ani domin sanar da bayinsa cewa alkiyama tabbas ce. To a lokacin nan jama'a za su tashi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, shi ne malam kenan ya ciro kalimar, shi ne ya ce hufatan quratan gurla, jama'a za su tashi hufatan, ba su da takalma, domin lafazin hufa jam'i ne na hafin, hafin marar takalmi, quratan haka kuma mutane za su tashi tsiraitattu, an gane ku, kowa a tsiraice, an gane ku, yanda mahaifiyar shi ta haife shi haka zai tashi, gurla kuma wato ba su da sallatu, yanda ka zo duniya haka za ka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa da kajiji itumuna furada kama khalaqana kuma awwala marra, kamar yanda yake faɗa kama bada'ana awwala khalqin nu'idu. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas ji'tumuna gashi fa a yau kun zo mana furada ɗaiɗai kunku kama khalaqanakum awwala marra, yanda muka halicce ku a farkon karo haka kuka zo, duk abinda ka tara a nan duniya zaka bar shi, haka zaka koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma in kiyama ta yi haka mutum zai tashi tsiraice kamar yanda ya zo duniya. Aisha abin ya daure mata kai ta ce ya Rasulullahi, maza da mata a gauraye haka za a tashi zur, junanmu na kallon juna. Manzon Allah ya ce ya Aisha, lamarin ya wuce a ce wani ya waiwaya ganin wani, saboda Allah ya faɗa li kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni. Malam ya ce wata dunumin humushansu, rana a lokacin nan za ta kusanci jama'a sai ta zo daidai da kawunansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana gwalgwadon yanda rana za ta kusanci jama'a, shine gwalgwadon mil, mil in ma rata na tafiya shine metur 1500, ko kuma mil shine wato gwalgwadon masayin kwalli, ko kuma kace muciya wanda ake sanya kwalli. Malam ya ce wa yulshimuhum al-arab, kuma jiki zai musu lizzami, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Lafazin wa yulshimuhum an ciro shi ne daga al-lujam, idan aka ce al-lujam wato shine a Hausa ake cewa lizzami, ragama kenan da ake sama dabba, doki. To amma ba kowa bane ba jiki zai masa lizzami, domin manzon Allah ya bayyana wani zai kawo masa idan sau, wani zai kawo masa gwiwa, wani zai kawo masa madaurin wando, wani kwa jibi zai masa lizzami, ma'ana sai ya zo daidai da kunnuwan shi. Kenan gwalgwadon laifinka a duniya, gwalgwadon yanda jibi zai danki mutum a ranar kiyama. Malam ya ce watun sabul mawazin, a lokacin nan kuma za a girka ma'aunai, wato za a girka suke ne, in ma a nan an yi jam'i na cewa al-mawazin, malamai suka ce litta'zim, domin girmama al'amarin. an gane ko sikinin din sikini ne daya kamar yanda haka malamai suka rinjaye tare da cewa akwai waɗanda suke ganin cewa sikinin da za a yi awo da shi a ranar kiyama sikilu ne daban-daban to amma magana mafi inganci sikili ne daya amma Ubangiji subhanahu wataala ya zo da siga ta jami wana ba ulmawazinal qisla liyawmil qiyamati fala tughlamu nafsun shay'a sai yace fa tuzanu fiha a'malul ibadi za a auna ayyukan bayi a cikin wannan sikili faman thaqulat mawazinuhu duk wanda wato sikilinsa na lada yayi nauyi yarin jayi zinibi fa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne masu rabu da gidan aljanna waɗanda suke samun tsira game da gidan wuta Allah ya sanya mu a cikin su wa man khaffat mawazinuhu duk wanda sikilinsa na lada yayi rashin nauyi kidan zinibinsa yarin jayi shi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu a rayuwarsu ta duniya suka bar kwanukan rayuwa suka wuce ba tare da sun ribance su ba fi jahannama khaliduna Ubangiji ta'ala ya ce a cikin wutar jahannama su masu dawwama ne in ma ya kasance dawwama a nan tsawon zama domin duk wanda yake da imani daidai da nauyin jankiya shi ba zai dawwama a wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an gane ku saboda anan ana magana ne waɗanda kenan suke da ma abinda za a auna kenan su ne in an auna in lada yarin jayi zinibi to makoma kai sai aljanna ce in zinibi yarin jayi lada to makoma ita ce wutar jahannama gulgudan laifi gulgudan azautarwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ma bawa a cikin wutar jahannama a ƙarshe bayan ya kone ya zama tamkar gawayi yayi kurmus za a fito da shi a jefa shi a cikin ƙurama ta rayuwa gangan jikin ya toho sannan a wuce da shi aljanna to dan haka al-khulud anan al-khulud ne wanda yake an-nisbi ma'ana tsawon zama da mutum zai yi a wuta malar sai ce kuma watun sharruf da wawi a wannan lokaci wato za a watsa takardu a watsu takardu wahiya sahaiful a'mal wato su ne littattafai na ayyuka wanda bawa ya aikata a rayuwarsa ta duniya lafazin sahaif jam'i ne na sahifa in aka ce sahifa takarda wadda aka rubuce abubuwa a cikinta addawawin shi kuma jam'i ne na diwan diwan shine girgam kenan littafi an gane ko me Bature yake kiran shi shine kamar register kenan wanda ake rubuta duk wasu abubuwa a ciki to shine kowanne bawa a ran nan wato zai ga littafin sa domin littattafan za a watsu shine malam yace fa akhizun kitabahu bi yamini akwai wanda zai karbi littafin sa a hannun dama duk wanda ya karbi littafin sa a hannun dama to makoma ta yi kyau ita ce aljanna fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin adiya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya sai yace wa akizun kitabahu bi shimali akwai kuma wanda zai karbi littafin sa a hannun hagun wa min wara'i dhahri kuma ta bayan baya in za a bashi a hagun kin ma kuma sai an lankwasa hannun an juyo shi bayan shi sannan a mika masa aliyazu billahi alamar cewa makoma ta munana wani malami daga cikin malaman mu Abu Saif Aliyul Juhani idan ya zo ya yi jarrabawa idan ya zo bayan ya gama tasihihi in zai raba takardu sakamakon jarrabawa duk wanda ya samu daraja mai kyau zai mika masa da hannun dama wanda ku bai samu daraja mai kyau sai ya lankwasa hannun shi ta baya sannan ya mika mishi tunatar da kai ne kenan abinda zai zo nan gaba shine sai yake cewa kama kala subhanahu wa ta'ala kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuki. Ubangiji ta'ala yace dukkan dan adam kowane mutum, Ubangiji ta'ala yace alzamnahu da'irahu, wato mun lazunta masa da'irahu, littafin aikin sa. Domin da'ir, da'ir anan ana nihi kenan ma fara anhu min a'mali, duk abin da ya aikata na ayyuka kenan littafin da aka rubuce. Ubangiji ta'ala yace mun lazunta masa shi fi unuki, a cikin wuyansa. Idan mutum ya mutu kenan duk abin da ya aikata bayan an masa wannan tambayoyi, to littafin aikin sa yana nan, Ubangiji ta'ala ya lazunta masa. Wa nukhrishu lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. A ranar kiyama Ubangiji ta'ala yace za mu fito masa da wani littafi na musamman. Yalqahu zai hadu da wannan littafi, manshuran abu ɗe, maganar yayi famar rubudewa ma bata taso ba, abu da za a bashi littafi. In an bashi sai a ce masa manshuran ay maftuhan, sai a ce masa ikra kitabak, karanta littafin ka da kanka. Ko da baka iya karatu, baka iya rubutu a nan duniya, to a ranar zaka iya. An gane ko? Ko da a ce misali a rayuwar nan ta duniya mutum ummi ne, bai iya rubutu walantana karatu, to a ranar kiyama zai iya rubutu da karatu, wannan littafin zai karanta shi. Ubangiji ta'ala zai ce masa ikra kitabak, karanta littafin ka. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, kai da kanka ka isa ka zame ma kanka mai lissafi a wannan yini, baka bukatar cewa sai wani ya lissafa maka. Ko da a ce mutum bai iya lissafi ba, to a ran nan zai yi lissafi, lissafi kuma dalla-dalla, ya gane menene iya abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya. Shine malam sai ya ce wa yuhasabul khalaiqu, bayi za a yi musu hisabi a lissafa ayyukansu. In aka ce al-hisab, wato shine lissafa ayyuka, a yi lissafi. To da yake dai Ubangiji subhanahu wa ta'ala karamcinsa yawa gare shi, lissafin sama-sama ne za a mamuni. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce duk wanda aka masa kididdiga a wajen hisabi, to babu wanda zai kai labari. Hadisi ne sahihi, manzon Allah yake cewa man nukishal hisab halak au kama qala, duk wanda aka masa kididdiga, aka masa bincike, aka ba ayyukansa ɗaya bayan ɗaya, to ya halaka, ba wanda zai sha. Don haka Ubangiji ta'ala yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, duk wanda aka bashi littafinsa a hannun dama, da sannu za a yi masa hisabi, hisabi wanda yake mai sauki, sama-sama za a bincika ayyukansa a wuce. Shine yace wa yuhasabu al-khalaiq, wato bayi za a yi musu hisabi a lissafa ayyukansu. Bayan an gama hisabi, wa yakhlu bi abdihi al-mu'min, malam yace Ubangiji ta'ala zai kadaita da bawansa mu'mini, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi. Wancan hadisi da na faɗa, abinda manzon Allah ya faɗa yana cewa man nukishal hisabu uzib, duk wanda aka masa kididdiga a wajen hisabi, to za a azabtar da shi, ba zai sha ba. An gane ko? An azabtar da shi kuma ya halaka, duk da cewa ga yanda lafazin yake kenan, man nukishal hisabu uzib, duk wanda aka masa kididdiga, aka masa bincike a wajen hisabi, to wannan za a azabtar da shi, ba zai sha ba. To shine yace wa yakhlu bi abdihi, bi abdihil mu'min, Ubangiji ta'ala zai kadaita da bawansa mu'mini, wanda hadisi ne sahihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji ta'ala zai kadaita da bawansa mu'mini bayan an gama hisabi, sai ya ce ya bawana, shin ko kana sanar da cewa lokaci kaza ka aikata kaza, ka aikata kaza, kana tana da cewa lokaci kaza a rana kaza a wuri kaza ka aikata kaza. Shine yace fa yuqarriruhu bi dhunubi, Ubangiji ta'ala ya tabbatar masa da laifukansa. A lokacin nan bawa sai yace kwarai ya Ubangiji na, wannan aiki ina sani da cewa lokaci kaza nayi kaza, lokaci kaza na aikata kaza. Bayan Allah ya tabbatar masa sai yace da shi, kamar yadda na rufa maka asiri a duniya, na lillibe ka baka kunyata ba, don haka a yau ma na gafarta maka waɗannan laifi naka gaba daya. Shine malam yace kama wasafa zalika fil kitabi was sunna, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta haka a cikin alqur'ani was sunna, kamar yanda kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana ita alkiyamar a cikin sunna. Sai yace wa ammal kuffar, sanidi kafirai, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyiatu, ba a musu hisabi hisabin wanda za a auna kyawawan ayyukansa da miyagun ayyukansa. Fa innahu la hisaba lahum, domin su babu wani hisabi da za a musu, ba su da abin da za a auna. Me yasa duk wanda ya kafirce ma Allah, duk wani kyakkyawan aiki da zai aikata, to tun a duniya Allah yake biyansa gaba ɗayan sakamakonsa, tun a duniya Allah yake biyansa, domin Allah ya haramta ma kansa zalunci. Ko kafiri ya aikata aiki mai kyau, irin sadar da zumunta, irin taimaka ma mabukata da duk wasu ayyuka na alkhairi, to tun a duniya Allah yake cika masa sakamakon ladansa, ya ƙara masa lafiya, ya ƙara buɗa masa hanyoyin samu, duk wani abin da yake da buƙatu a biya masa, ya cinye sakamakonsa akan wayi gari kiyama daidai da misƙalar zarra na lada baya. Kamar yanda Allah ya faɗa, masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kama sadrihim fiha sirrun asabat harfa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Kamar yanda ya faɗa, masalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in dhalika huwa ad-dalalul bayyin. Kuma kamar yanda ya koma fada a cikin suratul Nur, walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajiduhu shay'a wajada Allah indahu fawafahu hisaba wallahu sari'ul hisab aw kadhulumati fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakdir raha. Dukkan waɗannan ayoyi Ubangiji ta'ala yana buga mana misali game da aikin kafiri. Aiki ne wanda tun a nan duniya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya cika masa sakamako, a gobe kiyama ba shi da komai. To shi ne malam ya ce wa ammal kuffaru, sanadin su kafirai, fala yuhasabuna, ba a musu hisabi muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atu, irin hisabin wanda za a auna kyawawan ayyukansa da miyagun ayyukansa. Saboda galib gaba daya ba su da wani aiki wanda za su je kiyama da shi sai miyagun ayyuka, dukkan kyawawan ayyukansu tun a duniya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shekar da su. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, sai ce fa innahu la hisaba lahum, domin babu wani hisabi gare su. Allah ya faɗa, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, an gane ku, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, Ubangiji ta'ala yace ba ma tabbatar musu da wazna wani abu yawmal qiyamati a ranar kiyama, kamar yanda wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara wannan aya. Ko kuma fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba ma tabbatar musu da wani nauyi idan an aza su cikin sikili a ranar kiyama in za a auna, kamar yanda bayani ya gabata game da nau'in abu na yinin alkiyama. Malam yace walakin tu'addu a'malu, sanidi kawai za a kididdiga ayyukan su fatuhusa, za a lissafa ayyukan su fatuhusa, a kididdige su gaba daya. Fayakifuna alaiha, su ga ayyukan su, wayakiruna biha, su tabbatar da cewa su suka aikata ba a zalunce su ba. Wayujzauna biha, sannan a sakauta musu da sakamakon abinda suka cancanta. A wata nuskha ana samu wayukhzauna biha maimakon wayujzauna, kinan wayukhzauna, a kunyatar da su, a kaskanta su a sababin ayyukan da suka aikata miyagun ayyuka a rayuwarsu ta duniya. In kuwa ka maida shi kenan a matsayin jinin wayujzauna biha, za a sakauta musu kenan da sakamakon da suka cancanta. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa fi arsati al-qiyamati al-hawdul mawrud lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma'uhu ashaddu bayaban min al-laban wa ahala min al'asar aniyatuhu adadu nujumis sama uluhu shahar wa arduhu shahar man yashrabu minhu shurbatan la yadhma'u ba'daha abada. Malam Allah ya ji kansa ke cewa wa fi arsatil qiyamati abalbali ko kuma mu ce abalfajiya ta alkiyama. Lafazin arasa shine almakanul muttasibu amamal bayt, fili wanda yake yalwatacce gaban daki. An gane ko, shine ake kira balbali kenan. Idan an yi gini a gaban daki akan bar wani fili wanda yake mai fadi, to shine ake kira da arasa. Jami'in shi shine arasat. Shine yace wa fi arasatil qiyama, wato a falfajiya ta alkiyama, alhaudul murudi linnabi sallallahu alaihi wasallam, akwai wani tauki wanda yake abin zai kewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah ya masa kyautar wannan tauki. Lafazin alhaud a larabci ma'anarsa shine majma'ul ma, ko kuma almakanul ladhi yajtami'u fihi alma, wurin da ruwa yakan taru a cikin sa shine ake kira da alhaud. An gane ku? Shine yace al-mawrud, wanda yake abun zai kewa linnabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah yayi kyautar shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam sai yace ma'uhu ashaddu bayaban min al-laban, ruwan wannan tauki wato yafi madara wato tsananin fari. Kaga madara akan sanya misali da ita a wajen duk abinda farin sa ya kai matuka ya kai gaya. To ruwan wannan tauki da Allah ya tana dama manzon shi sallallahu alaihi wasallama yafi madara tsananin fari. Sannan sai yace wa ahala min al-asl, kuma yafi zuma zaki. Lafazin ahala ismu tafdhil ne, an ciro shi ne daga al-halawa. Idan aka ce al-halawa, ɗanɗano wanda yake na zaki, don haka halawa ake kiranta halwa. Da muke cewa halawa a Hausa, wannan shi ma kalma ce Arabiya, domin galibin ka dauki yaren Hausa cike yake da kalmomi waɗanda suke na Larabci. Wata kalimar yanda take a Larabci haka za ka same ta a Hausa. Kamar yanzu in ka dauki kalima ta i, wannan haka ne sai ka ce i. To wannan kalima haka take a Larabcin ma ba ta da canji, kamar yanda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa yastanbi'unaka ahaqqun kuli i wa rabbi innahu lahaq. To dan haka a Larabci halwa ake kiranta, to shine a Hausa muke cewa halawa. Kenan in aka ce halawa, kenan abu wanda yake mai zaki, mun sai muka dauki masdar kin muke cewa halawa, maimakon a Larabci sunanta halwa. Kenan halawa ɗanɗano wanda yake mai zaki shine yace wa ahala min al-asr, wato wannan ruwa ya fi zuma zaki. Kamar yanda yake cikin hadisi, sifa ta uku manzon Allah sai yake cewa wa abradu min as-salj, kuma ya fi kankara sanyi. An gane ko? Ya fi kankara sanyi. Idan aka ce salj, wato ita ce kenan kankara wadda take sauka, musamman a lokacin tsananin sanyi, wadda Bature yake kiranta najkiya as-salj. To ta fi ta tsananin sanyi, wannan ruwa ya fi ta sanyi. Malam yace aniyatuhu, wato kofuka ko kuma ka ce gidaunu shine a Hausa kenan, domin aniya jam'i ne na ina. An gane ko? Jam'i ne na ina. Idan aka ce ina shine gidauniya, ko ka ce makayi wanda yake na shan abin sha, kenan jam'unsa shine aniya. Shine yace aniyatuhu, gidaunu waɗanda suke na shan ruwan wannan tauki. A wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce wa kizanuhu, wato kofukansu, domin kizani jam'i ne na wannan kuz. Idan aka ce kuz shine kofi wanda yake da makami, wanda yake da wurin riƙewa kenan. In baya da wurin riƙewa shine suke kiran shi kofi. shine yake cewa aniyatu wato gidaunu na shan wannan ruwa adadun nujumis sama'i malam yace gwalgwadan yawan taurarin da suke sama ba maganar na kama cibiyar ka kenan kamar yanda yara suke fada shaka ba an gane ku gidaunu ne ga su kowa ba maganar sai kai jira shine yace adadun nujumis sama'i gwalgwadan yawan taurari na sama uduhu shahar wato tsawon wannan tauki wato tafiyar wata guda ne wa arduhu shahar kuma fadin sa tafiyar wata guda shine manzon Allah yake cewa wa zawaya hu sawa'un sasannin sa wato dukkan su daidai ne kenan tsawon shi sai kai tafiyar wata fadin taukin kuma sai kai tafiyar wata shine a wata riwaya manzon Allah yake cewa haudi masiratu shahar wa zawaya hu sawa'un maza Allah ya ce tauki na da Allah ya tanada mu a fagen alkiyama maza Allah ya ce tafiyar wata ne sai ya ce sasannin sa kuma dudde ne tsawon sa kenan da fadin sa dudde ne ko ina tafiyar wata guda ne a wata riwaya maza Allah ya kan sanya misali kamar ka taso daga birnin Sana'a ka je birnin Aila Aila tana cikin Sham Sana'a ita ce headquarter ta birnin wannan ita ce capital din birnin Yaman daga birnin Yaman capital din su zuwa birnin Aila a wancan lokaci ma tafiyar wata guda ne shine sai ya ce man ya shirabu minhu duk wanda ya sha daga wannan tauki shurbatan daidai da konkwada dai tak an gane ko konkwada dai tak mutun yayi la yuzmau ba'daha abada har abada ba zai yi kishirwa ba shi da kishirwa an kare shi da kishirwa an gane to hadisai waɗanda suka zo akan wannan tauki na wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi ne wanda yake mutawatir Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa ya faɗa sama da sahabi 40 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka rawaito hadisan da suke tabbatar da wannan tauki da Allah ya kyautar shi ga manzon shi sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa su khawari wato suna inkarin wannan tauki da wasu daga cikin mu'tazila su ba su yarda ba su amince ba dan haka hadisai ku sun wuce a lissafa na daga cikin su hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda hadisin na cikin sahihul bukhari yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ya karanta fadar Allah subhanahu wataala inna a'tainakal kautsar sai manzon Allah yake cewa huwa naharun fil janna al-kautsar wani tauki ne na musamman wanda Allah ya mun kyautar shi a gidan aljanna Anas sai yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da mun bayani yace ra'aitu naharan fil janna na ga wani tauki a aljanna hafatahu kibarul lu'li manzon Allah yace a gefin shi akwai wasu kubbobi wato na gwal na lu'lu lu'lu'u shine diamond kenan a gefin taukin ubangiji ta'ala ya mamubinai wasu dakuna waɗanda suke na gold wanda shi wannan dakin daki ne ko wanda yake na hutu kowane mumini Allah ya tanada masa a gidan aljanna daki ne wanda yake na hutawa kamar yanda mawadaci idan yayi katin gida wanda komai an sa a gida a can gefin gida zaka ga an yi wata rumfa ko ta zana ko ta menene wannan ta zuwa ta aje a huta ce a sha iska to haka mumini a gidan aljanna Allah ya tanada masa irin wannan daki wanda shi dakin gwal ne wanda yake mulmulalle aka rarike cikin shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace gaba sama wato wannan zira'i 60 ne tsawon wannan kin meter 30 ne daki duhu manzo Allah yace 60 zira'a shine ubangiji ta'ala yake cewa wannan hurun maksuratun fil qiyam an gane ku shine yace inna lil mu'mini fil janna la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa duhu fi samaa 60 zira'a lil mu'mini fiha ahlun yadufu alayhim al mu'min fala yara ba'dhum ba'dha to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa na ga wani tauki a aljanna a gefin sa manzon Allah yake cewa ki babul lu'lu wato akwai wasu kubbobi waɗanda suke na gol. Sai na tambaya na ce, ya Jibril, ma hazal kautsar? Sai ya ce, allazi a abakahullah, wannan shine abinda Allah ya maka kyauta wannan tauki. Karin bayani zai zo nan, mun yi bayanin cewa a aljanna, amma asalin shi wannan tauki daga gidan aljanna yake zo. Dan haka kenan shi wannan alhau a fagen alkiyama ne yake. To amma ta ina ruwan yake zawa? Ruwan yakan zo ne daga wannan alkausar, daga gidan aljanna. Kamar yanda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda a hadisi sahihi, hadisin na cikin sahihu Muslim, yake cewa baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zata yawmin baina azhurina, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana tsakankaninmu, idza aghfa igfa'a, manzon Allah sai yayi wani dan gengedi, kuma rafa'a rasahu mutabassima, sannan manzon Allah sai ya daga kansa yana mai mulmushi. Fa kulna ma adhakaka ya rasulullah, muka ce ya manzon Allah me ya sanya ka mulmushi? Kana sai yace unzila ta alayya anifan sura, yace a dazu an saukan mun da wata sura. Manzon Allah sai ya karanta surar, shine yace bismillahir rahmanir rahim, inna a'dainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwa al-abtar. Wannan hadisi dadin fa'ida sai ka dauke shi, shine dalilin da malamai suka ce ita bismillah aya ce mai zaman kanta a farkon kowace sura. Dan haka manzon Allah sai da ya karanta bismillah, sannan ya karanta inna a'udailakal kautsar. Thumma qala, sannan manzon Allah sai ya ce ataduruna mal kautsar, shin kun san me ake kira, me ake nihi da kautsar? Fa kulna Allahu wa rasuluhu a'lam, muka ce Allah da manzansa su suka fi kowa sani, ko kuma su kadai suka san me ake nihi da kautsar. Qala, sai manzon Allah ya ce fa innahu naharun, wannan kautsar wata kurama ce ta musamman. Wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun kathir, ubangiji na ya mun alkawalin sa, kuma alkhairi bai yawa na cikin sa. Sai yace alaihi haubun, akan sa manzon Allah yace kuma akwai wani tauki. Taridu alaihi ummati yawmal qiyama, yace al'umma ta za ta sai kima wannan tauki a ranar kiyama. Aniyatuhu adadun nujum, yace gidaunun waɗanda suke na shan ruwan wannan tauki, manzon Allah yace gulgudan yawan taurari haka suke. Fayuqtadaju al-abdu minhum, manzon Allah yace ana nan wani bawa in yazo sai a warce shi, a jefe, a jefar da shi. Al-iqtilaj shine kamar ka kuzgo abu, ya shigo cikin jama'a za a zo kawai sai a janye mutum. Manzo Allah yace fa aqulu rabbi innahu min ummati, sai in ce ya ubangiji na, wannan da aka janye fa yana cikin al'ummata. Fa yaqulu, sai a ce ubangiji ta'ala sai ya ce masa, baka san abinda suka farar da shi bayan ka, sun juya hannun agogo baya, abinda ka zo musu da shi na karantarwar ka sun juya, sun kirkiri wani abu da sunan addini. A lokacin nan manzo Allah sai ya ce fasuhukan fasuhukan, Allah ya dada nisan tashi, Allah ya dada nisan tashi. Dan haka duk wanda ya canza karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar kiyama, in ya zo wannan tauki ba za a bar shi sha ba. A takaice wannan hadisi me yake nuna mana? Ashe shi wannan tauki da Allah ya tana dama manzansa a fagen alkiyama, ruwansa yakan zo ne wato daga al-Kautsar, daga gidan aljanna, wannan kurama da Allah ya tana dama manzansa. Haka Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda, hadisi na cikin Musnad na al-Imam Ahmad, hadisi ne ingantacce, yake cewa gaba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fake mana bamu gansa ba, yace falam yakhruj hatta dhananna annahu lan yakhruj, manzon Allah bai fito ba sai da muka yi zaton cewa a wannan yini manzon Allah ba zai fito ba. An gane ku? Shine yace falamma kharaja, a lokacin da manzon Allah ya fito sajada sajida, manzon Allah sai ya fadi yayi sujada, sujudu shukr, sujada ce ta godiya. Fa dhananna anna nafsahu qad qubibat fiha, yace har muka yi zaton cewa ko daga wannan sujada ya wuce, ma'ana Allah ya karbi rayuwarsa saboda tsawaita sujadar da yayi. Shine yace fa dhananna anna nafsahu qad qubibat fiha, muka yi zaton cewa an karbi rayuwarsa a cikin wannan sujada. fannan ma rafa ra'sa a lokacin da ya dago kansa qala sai ya ce inna rabbi tabaraka wa ta'ala istasharani fi ummati ma za a fa'alu bi yace lalle ubangiji na mai girma da daukaka ya nemi shawara ta game da al'ummata me ya kamata yi da su wannan na nuna mana daraja da kima da martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen ubangijinsa sai da Allah ya nemi shawarar shi me ya kamata a yi da al'ummarsa fa qultu sai nace ma shi'ita ai rabbi hum khalquka wa ibaduk ya ubangiji na duk abin da kaga dama ida al'ummata domin halittar ka ne bayinka me manzon Allah yake nini da wannan ladabi ne ga ubangijinsa cai ma shi'ita ai rabbi yace ya ubangiji na ki abin da kaga dama da al'ummata kuma khalquka domin halittar ka ne wa ibaduka kuma bayinka ne kai ka halicce su bayinka ne fasta sharani saniya sai ubangiji na ya nemi shawara ta karo na biyu yace ya muhammad ya me ya kamata ne da al'ummarka sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam fa qultu lahu kadhalik maza Allah yace sai na kara maimaita masa amsar da na bashi a farko fa qala sai ubangiji ta'ala yace la uhziruka fi ummatika ya muhammad ya kai muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ubangiji ta'ala yace bazan bakanta maka rai game da al'ummarka wa basharani ya bani albishir anna awwala man yadkhulu aljannata min ummati 70 alfan ma'a kulli alfin 70 alfan laysa alaihim hisab ya bani albishir kin cewa farkon wanda zai shiga aljanna daga cikin al'ummata mutum 70 ne wannan 70 kowace dubu akwai 70 tare da ita kenan 70 su 70 wani dan uwa ya taba lissafawa miliyar 1 da wajen 1,900 ne miliyar 4 ko yawa miliyar 4 da 900 kenan a miliyar 5 babu 100 gane tare da kowace dubu akwai 70 kenan 70 su 70 kuma ba tare da an musu hisabi ba kai tsaye daga an waye gari kiyama za a kai su aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu summa arsala ilayya sannan ubangiji na sai ya aiko mu fa qala sai ya ce udu utujab wa santu uda ya muhammad ya addu'a a karba addu'arka roki duk abin da kake bukata a dauka a baka fa qultu li rasulihi manzo Allah yace sai na fada ga jakadan ubangiji na wanda ya turo mu awa mu'ti ya rabbi su'li shin yanzu duk abin da na roka ubangiji na zai bani fa qala shi dan aikin sai yace ma arsalani ilayka illa li yu'tiyaka ai ubangiji na takannas bi aiko ni ba zuwa gare ka sai domin ya baka duk abin da ka roke shi dan ya baka duk abin da ka roka ta kanas ya aiko ni yace in fada maka ka roki abin da kake da bukata sai yace wala kada a afani rabbi azza wa jalla wala fakhra manzo Allah yace tabbas ubangiji na mai girma da buwaya ya mun kyauta yace kuma ba alfahari nake muku ba daga cikin kyautar da yi mun wa gafara li ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar ya gafarta mun duk abin da ya gabata na laifina da abin da ya jinkiri sannan kuma wa abani Allah ta ju'a ummati kuma ya mun alkawari ya mun kyautar cewa al'ummata wato ba za ta mutu ba dan yinwa an gane ku ma'ana ba bata yinwa kwata kwata a'a yinwa dai ta zo ta tahi da al'ummar gaba ɗaya wannan babu shi Allah ya masa alkawari akwai wadanda Allah ya danke su da yinwa ya halakar da su wala tugula kuma ba za a rinjaye ta ba rinjaya wadda take ta gaba daya a wayi gari a ce musulunci babu shi babu alamar shi a doron kasa ba yanda za a yi a rinjaye al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya faɗa la tazalu qa'ifatun min ummati ala alhaqqi mansuru ko kuma mansuri la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala zalik sannan sai ya ce wa aqani alkausar haza huwa mahallu shayi ubangiji na ya bani alkausar sai ya ce fa huwa naharun min aljanna wata korama ce a aljanna yasilu fi hawi manzon Allah ya ce ita ce take kwarara a cikin wannan tauki na wanda yake fagen alkiyama. Kaga wannan yana nuna mana alhau asalin ruwan da ke zawwa ya taru daga gidan aljanna yake zawwa, kamar yanda a wani hadisi sahihi manzo Allah yace fihi ma fi yake cewa wannan yake cewa fihi mizaban, manzo Allah yace akwai azururu guda biyu, ɗaya na zinare ne ɗaya na azurfa, daga gidan aljanna su ne suke zubo da ruwa ga wannan tauki wanda yake fagen alkiyama. Sai yace wa a'tani li izza wan nasra, ubangiji na ya bani wato shine kasaita buwaya wan nasra da taimako galaba akan makiya kenan, war ruba wato da firkici da razana, yas'a baina yaday ummati shahara, wanda ke tafiya gaban al'umma ta wata guda. Allah yake bunci manzon Allah da wannan kyauta, duk wasu makiyan shi da duk wasu abokan gabar shi kudu da arewa dama da hauni, tafiyar wata guda duk wani arni yana da firgici yana zaman daddar game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sun biyu san shi sau da kafa, to irin wannan kyauta da Allah ya ma manzansa duk wani abokin gaba tafiyar wata na jin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to haka makiyanmu za su dinga tsoron a kullum, ba su ba kwancin hankali duk inda suke kudu da arewa gabas da yamma tafiyar wata guda. Duk wani makiyi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zuciyarsa. Yanzu wanda yake tsoron a kai masa dauki shi ta kana sai kai dauki shine, sai yace wa a'bani anni awwalul anbiya'i adkhulul janna, kuma ya min kyautar cewa ni ne farkon annabawa a wajen shiga aljanna. Sannan sai yace wa qibali wali ummatil ganima, ubangiji na wato ya dadada mun ganima ta yaki ni da al'ummata, ko kuma wa qayyabali wali ummatil ganima, sai yace wa uhilla lana katiran mimma shuddida ala man qablana, kuma an halitta mana da yawa daga cikin abinda aka tsananta ma waɗanda suka gabace mu na al'ummu, abinda Allah ya haramta musu mun Allah ya halitta mana. Walam yaj'al alaina min haraj, ubangiji na bai sanya mana wani kunci a cikin wannan addini na. A takaice wannan hadisi me yake tabbatarwa? Yana tabbatar mana cewa taukin al-kausara wato al-hawd tauki ne wanda Allah ya tana dama manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka a takaice kenan, abu na farko mun sani cewa shi wannan tauki dai a yanzu ma maganar da muke akwai shi, an gane ko ba sai ranar alkiyama bane Allah zai halice shi, a yanzu ma akwai shi, kamar yanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wata rana manzon Allah yayi khutba sai yake cewa wa inni wallahi la anzuru ila hawdil al, manzon Allah yace rantsuwa nake muku da Allah da ya halice ni, a yanzu a wannan tsayuwar tawa manzon Allah yace taukin da Allah ya tana da mu ina gane shi. Hadisin yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihul muslim, ma'ana yana cikin sahihai. Manzon Allah yace a yanzu ma ina ganin wannan tauki gaya. Sannan kuma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada ma sahabbai, yake cewa wa minbari alal haw wa minbari ala hawdi, yace minbarin nan nawa da nake hawa ne khutba, manzon Allah yace yana kan tauki na, in ma yana kan taukin sa a yanzu kenan manzon Allah yana bayanin cewa wannan minbari akan tauki yake, to amma mu ba ma gani, me yasa? Saboda al'amari ne wanda yake gaibi, an gane ko? Al'amari ne wanda yake na gaibi, amma shi ya tabbatar mana minbarin shi akan taukin sa yake, ko kuma ya dauki ma'anar kenan wannan minbari nashi a ranar kiyama Allah zai zo ya girka mu, Allah zai sa a zo da minbarin a girka masa akan taukin sa. Sannan abu na biyu, wannan yana nuna mana mun yi bayanin cewa shi wannan tauki kenan akwai azururu guda biyu, ɗaya na zinare ɗaya na azurfa, kenan su suke daɗin shi da ruwa daga gidan aljanna, kenan ainihin ruwan kausar ne yake zawa wannan tauki. Sannan abu na uku, wannan tauki kamar yanda malamai suka yi bayani kafin a hau kan siradi ne, kafin a hau kan siradi ne wannan tauki, ubangiji subhanahu wata'ala zai sa manzansa sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummarsa ummatul ijaba waɗanda suka masa biyayya sau da kafa su ne za su zo su sha. Me yasa? Saboda kasancewar mutane za su tashi suna masu tsananin kishirwa idan an yi busa ta alkiyama. Kenan bayan an yi hisabi, kafin a yi hisabi kenan, daga zaran an tashi wannan tauki yana nan a fagen alkiyama. mu'mine za su je su sha. Sannan abu na hudu, wannan tauki kenan masu imani da Allah da manzansa, waɗanda suka bi shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Amma duk wanda yayi girman kai ya kauce ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idan ya zo za a kore shi, ba za a bar shi ya sha ba. Mala'ikun Allah za su kore su da guduma, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyar, mun yi bayani game da sifar wannan ruwa, kenan ya fi madara tsananin fari, sannan ya fi zuma zaki, sannan kuma ya fi kankara sanyi, a wata riwaya kuma sannan ya fi almiski kanshi. Ya fi almiski kanshi shi ne maza Allah yake cewa ma'uhu abyadu minal laban, mana minal laban, wa ahla minal asal, sai ya ce wa abradu minal salish, wa adyabu minal yisk. Sannan abu na shida, adadin waɗannan gidaunin waɗanda za a sha, yanda ka san adadin taurari waɗanda suke na sama, domin taurarin da Allah ya saka a cikin samaniya suna da yawa, to kofina kofina ne waɗanda suke masu yawa. Sannan abu na bakwai, wannan tauki duk wanda ya sha har abada shi da kishirwa sun ƙare, Allah ya shayar da mu. Sannan abu na takwas, wannan tauki tsawon shi da faɗin sa duk ɗaya ne tafiyar wata guda. Sannan abu wanda yake na tara shine muka yi bayanin cewa daga gidan aljanna ake zubo shi. Sannan abu na ƙarshe, wannan tauki kowane annabi Allah ya tanada masa wannan tauki, amma annabawan Allah manzon Allah ya ce suna takara suna alfahari, kowa so yake mabiyan shi su fi na dan uwansa yawa. Manzon Allah ya ce ina kaunar ni na fi kowa yawan mabiya, dan haka hadisi ne sahihi, manzon Allah yake cewa inna li kulli nabiyyin hauba, kowane annabi yana da tauki na shi da Allah ya tanada masa a kiyama. Sai dai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi na kowane annabi, kuma mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi mabiyan kowane annabi yawa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.